yau ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yake kamala ziyarar da ya kawo Najeriya domin haɓaka hulɗar tattalin arziki da al'adu tsakanin kasashen biyu. A lokacin da ya kawo ziyara Lagos, shugaban Macron ya ziyarci gidan rawa na sanannen mawakin nan mai kare haƙƙin talakawa Marigayi Fela Aniku Lakuti, inda ya yi jawabi ga ɗaruwan 'yan Najeriya da ke gidan rawan, shi kuwa har da gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode. Macron ya ce akwai buƙatar samun shugabannin Afirka su tashi tsaye wajen raya kasashen su, domin kuwa nahiyar ba za ta ci gaba ba sai da hannun 'yan Afirka. To ko me shugaban na Faransa zai ce game da ziyararsa a gidan Fela? Ya ce wannan wuri yana da muhimmanci kwarai gare ni, ina son zuwansa, kuma abin alfahari ne ga kowa musamman ma 'yan nahiyar Afirka. Gashi na gana da gwamnan jihar Lagos da kuma 'ya'yan Fela irin su Femi, kamata yi wannan abu ya zama abin alfahari gare su da kuma sauran 'yan Afirka.
It was great to be here with Mr. Governor and to see Femi Gudi and all these places. I mean, we spent a very great month.
Shukwa Femi da ke zama dan Fela cewa yi,
fighting against injustice for 18 years in this building, keeping the legacy of my father alive.
Wannan abin alfahari ne ga mahaifinmu da ya shafe shekara da shekaru yana yakin neman 'yancin bil'adama da wannan gida, kuma yau gashi wannan wuri ya zama abin tarihi da ake zuwa domin ganin sa. To kuwa kuma sauran 'yan Najeriya da jamhuriyar Niger ke ganin wannan ziyara, ga dai abinda wasunsu ke cewa.
Sunana Umar. Alhamdulillah, wannan abun kuma yayi muna dadi. Mu 'yan Niger abun yayi muna dadi sosai, don saboda me kulla zumunta yana da kyau, don saboda yana ba abun da yafi asara zumuntan kasa da kasa a zauna kuma lafiya da juna, a samu ake karuwa da juna, ake jin labarin juna da sauransu. Sannan kuma shi ma yayi kokari saboda ya tuna baya, ya taba zuwa Najeriya, mutanen Najeriya suka tarbe shi hannu biyu, suka ji dadi. Sannan kuma shi ma yanzu ya dawo kuma ya kawo ziyara kuma yana cikin babban alheri tsarin kasa da kasa.
Sunana Garba Abdullahi, wazirin Hausawan jihar Lagos da ke Sabo Yaba. Wannan ziyara da ya kawo muna murna da ita da fatan alheri, domin wannan shine ya gwada cewa da gaske yake akwai wannan kulla zumunta kuma da yarjejeniyar da aka yi ta taimaka ma Najeriya da wasu abubuwa. To kaga ya gwada cewar da gaske yake yana bisa kan hanyar da za a taimaka din. Don haka Ubangiji sai mai fata Allah ya sa in ya taimaka, Allah ya bada ikon yin abin da ya kamata a yi da su.
Kafin shugaban na Faransa ya bar Najeriya, sai da ya rataba hannu da takwaransa na Najeriya shugaban Muhammadu Buhari na ba da tallafin kuɗin raya ƙasa ga Najeriya na dalar Amurka miliyan 475 domin ayyukan raya ƙasa a jihohin Kano da Lagos da Ogun. Baban Yeji Brown, Murai Amurka daga Lagos.